wasiku akalla uku ne jam'iyyar ta MPN kishin kasa tace ta aike wa Prime Minister Birjira Fini a matsayinsa na shugaban majalisar warware rigingimin siyasa sai NDP akan bukatar gyara kurakuren da ke tattare da sabon kundin zaben kasar ta Niger da ma yadda tsarin wakilcin jam'iyyar yake a hukumar zabe sai dai shiru ba amsa saboda haka shugabannin jam'iyyar suka fitar da sanarwa domin ga wa duniya abin da ke faruwa. Honorable Masani Korone shine mataimakin shugaban jam'iyyar ta MPN.
Mun yi magana Conseil de Ministre, mun yi magana Conseil de Cabinet, mun yi magana sai NDP, mun yi magana da majority, mun yi magana Assembly, mun rubuta wasu wogi. Yanzu ana cewa Fini ta zuwa zabe mutum 13. Mutum 3 majority, mutum 3. Yanzu mutum yana neman iko, yana candidate na election presidential and parliamentary. Tana yiwa ma ba wa san shi ba ko partin nasu ba zai. A ce babu cikin kenan. To ga gana zai.
Jam'iyyar MPN kishin kasa na da kujerun wakilci kimanin 5 a majalisar dokokin kasa. Abin da ya bata damar samun mukamai a gwamnatin haɗin gwiwar da shugaba Isuhu ya kafa bayan lashe zaben 2016. Saboda haka wasu ke kallon korafin jam'iyyar tamkar wata alamar baraka. Sai dai kakakin Pendes Sarayya Asman Muhammadu na cewa babu zan baraka.
Mutuna ra'ayin shi ko karaya gayi yalla militan kishi ko mugo ya ba shi jiya. Amma ai sun yi botan wannan luwa a majalisa tare da mutuncin mu. Kinan babu wani zancen da ya bi son zancen. Cikin majority kinan akwai jam'iyyun da suka yi kishin kasa ƙarfi wa'anda suna da jam'iyyoci wanda sun yi kishin kasa yawa kuma su ci komai ba.
Shugabannin jam'iyyar ta MPN kishin kasa sun nanata cewa za su ci gaba da wannan gwagwarmaya har sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi.
Mu akan maganar zaɓe mu lalle mun saki din komai taka zama ta zama. Kuma ma ja da baya ba saboda in an ka ce za a na zaɓe kowa shi hannu na ƙushin. Mu ba irin wannan party kin ne ya ƙyarika ba, mu ba ƙyarika ba.
Tuni dai matasan jam'iyyar ta kishin kasa suka fara jaddada goyon baya ga wannan matsayi na uwar jam'iyya. Inji Habila Rabi'u wani matashi a MPN.
Duk wani mataki da zaka ga jam'iyyar nan ta doka, ka tabbatar cewa yawun mu na ciki kashi 80 cikin 100.
A ƙarshen shekarar 2015 ne aka kafa jam'iyyar MPN kishin kasa a ƙarƙashin shugabancin Ibrahim Yakuba. Wato watanni biyu bayan da aka kore shi daga PNDS Sarayya, kafin daga bisani jam'iyyun biyu su kulla kawancen yakin neman zaɓe don nemar wa Isuhu Muhammadu wa'adin mulki na biyu a karawarsa da Hamma Ahmadu a watan Maris ɗin 2016. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.